haka
yawan sama sakalin baye
haka
yafiya mai baiwa daga Allah Adam zango
ye duniya wayo duniya ta zo karshe eh duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe Bismillah Allah madagin sarki wanda ya sama babu gafa
duniya ta zo karshe
shi ke yin zafiyar sanyi kuma ya mana bargo barfa
duniya ta zo karshe
rabbi ke sanya ciwo ya ba mu magani ne ku duba fa
duniya ta zo karshe
ka ba ni koma ka ta khairi shi ko shiri makauce fa rabbi jamma makauce wa arsa
duniya ta zo karshe
wani in ba gulma yayo ba kullum bai dai kunya numfasa
duniya ta zo karshe
wani kobure zuciya zai yi kunja jawa aminin sa
duniya ta zo karshe
wani ko bai jin dadi sai ya sa hasada a cikin ransa to hakan bai dace ba Ba zamanci ya riga ya lalace
duniya ta zo karshe
wai dan uwa ne yake kaunar ya ga dan uwansa a susuce
duniya ta zo karshe
dawa da kudi amma kannansa cikin talauci a kaskance
duniya ta zo karshe
ka ga na da uba wai ana fada wallahi da ka lalace jahannama ba za ta gane ba wani sabon salo da bawa ke yi gumace in yaje zance
duniya ta zo karshe
sai ta sa hijabi ta saka yi ciki da sunan suna zance
duniya ta zo karshe
ka kai da kafa guda guda duhu zuciya ta gurbace
duniya ta zo karshe
da ka fara zuwa ba ka yi hakan sai ta ce kai gara kauce wani san bai gane ba
duniya ta zo karshe
dan adam da mota 70 shi kadai kuma ba za su kare ba
duniya ta zo karshe
gidan gida ko ya zarce dani kai kace ba za su rushe ba
duniya ta zo karshe
daga uwa tana na yar ta zaman aure dan ba mai kudi ne ba mai yin hakan ba ta kyauta ba bazan soyayyar wayar wala ba
duniya ta zo karshe
shi ne yasa gashi mata sun fi maza yawa sunnin dinka
duniya ta zo karshe
in za a bi kowa da goma goma ragowar sai sunnin dinka
duniya ta zo karshe
ko bai zurfin addininka in ba kudi za su gane ka
duniya ta zo karshe
kana ji kana gani mai mota zai raba ka da mai banka ko bai karatun sallah ba ce da mu bayar dalilan ba
duniya ta zo karshe
wani in macen ba shigar banza ta yi ba wai shi ba ta waye ba
duniya ta zo karshe
ya zaki ringa hahinta ta ki sa hijab ban gane ba
duniya ta zo karshe
wani saurayi in yaje zance ta giye ki zuba za ya koma ba wance san bata waye ba Allah kullan a cikin matan sa sai ya bibita
duniya ta zo karshe
ran kwanan dakin amarya tsire zai siyo da yajin cita
duniya ta zo karshe
da kowar gidan ran kwanan ta duwanta shine na manta
duniya ta zo karshe
da safa amarya ta ci indomi da kwai daya rufe gade ta tunda ba sabuwa ce ba nishadin masharanta
duniya ta zo karshe
ka sani ni ganin kyashin kowa ka guje ni kowa geta
duniya ta zo karshe
ka kara min san manzon ka na mace ina yi ma bauta
duniya ta zo karshe
da na ji zan yi wa wani kushe to zuciya ta ka kulle ta ta yarda ba zan bude ba kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe
yaf 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 wan sama sanin baye yaf yaf bai bai wa daga Allah adam zungu yaf 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 wan sama sanin baye yaf yaf bai bai wa daga Allah adam zungu